The first one was to ask the government to declare a state of emergency for education because the education of Nigerian girls and boys is
Mun yi ganawa mai kyau inda ne kira ga hukumomin Najeriya su kaddamar da dokar ta bace don dagewa ga bunƙasa lamuran ilimi ga yara maza da mata. Hakanan nayi kira ga duk kudin da za a kashe a wannan bangare ya zama an bayyana shi a fili. Matashiyar nan mai campaign din ra'ayi ilimi a duniya Malala Yousafzai ke magana jim kadan bayan ganawa da muƙaddashin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo a fadar Aso Rock. Malala Yousafzai yar kasar Pakistan da tayi suna bayan da 'yan Taliban suka yi kuskurewa hallaka ta bayan harbinta da bindiga ta ci gaba da campaign ɗinta na bunƙasa neman ilimi da nuna alƙalami ɗaya, littafi ɗaya da malami ɗaya ka iya sauya duniya ta aminta daga jahilci. Wannan shine karo na biyu da Malala ta zo Najeriya, inda 2014 ma ta zo karo na farko da ganawa da matan Chibok ko ƙungiyar gwagwarmayar ƙwato matan wato BBOG, inda ta ba da gudumawa daga asusunta na ilimi. Kazalika ma ta gana da tsohon shugaba Jonathan.
And I was really happy to hear positive response from the acting president that they are happy to ensure that they are happy with the suggestion of implementing emergency and for education.
Nayi murna cewa muƙaddashin shugaban Najeriya da sauran ministoci sun gamsu da kiran kaddamar da wannan dokar ta bace, in ji Malala, wacce mahaifinta da mahaifiyarta ke yi mata rakiya.
But I hope the other girls who are still under the abduction, that those Chibok girls and all other girls who are under the abduction of Boko Haram.
Malala wacce ta yi fatan sauran matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram za su kubuta, ta ce ta samu ma damar ganawa da matan da suka samu kansu. Wannan batu na neman ilimi kan zama babu zaɓi sai an neme shi ta hanyar makarantun gwamnati da masu zaman kansu da ke da ɗan karen tsada. Duk da haka na tattauna da malami wata tsangayar almajirai Abuja Aliyu Sisa Fas, wanda ya ce muhimmancin neman ilimin zamani baya ga na addini ya kai ga samun nasarar almajiransa 40 zuwa yanzu sun samu digiri.
Su suke jagorantar mutane baki ɗaya. Saboda haka muke fata Allah ya haɗa kanmu 'yan Najeriya baki ɗaya, ya kuma samar da zaman lafiya a Najeriyan mu, ya samar da arziki, ya samar da cigaba, sannan ya haɗa kanmu baki ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba, ɗan arewa da ɗan kudu, kowa ya zo a haɗa kai a taimaki ƙasa, a raya ƙasa ta hanyar ayyuka masu amfani, ta hanyar ilmantarwa da wa'azantarwa da wayar da kan jama'a da kuma addu'o'i wanda muke yi a kullun a kowane lokaci a kowane hali.
Malala Yousafzai mai shekaru 20 yanzu kan zaga ƙasashen duniya don kamfen ga lamuran ilimin zamani, inda ko kwanan nan ma ta zaga yankin Kurdawa a Iraki. Masu sharhi na ganin Taliban sun harbe ta ne saboda yadda take caccakar su da nuna koma baya suke haddasawa a yankin Pakistan da Afghanistan. Nasiru Adamu, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.